Dinah, hey you Dinah, oh little baby Dinah, 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 oh now Dinah, is there anyone fun in the state of Carolina? If there is, then you know, shout to me, oh Dinah, with the Dixie eyes with him, how I'd love to sit and gaze him to the eyes of Dinah Lee. Now every night, why should I shake with pride? Cause my dynamite changed her mind about me. Oh, changed her mind about me, Dinah. If she wanted to China, boy, I'd hop an ocean liner just to be with Dinah Lee. Hey, Dinah, I'm in love with you, Dinah Lee. Now every night, da 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 da. Da 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 da